A ƙarshe rannan mun yi maganar wannan halwa ta ashabul kahfi, yanzu a gurguje za mu kawo ɗayar. Aka ce idan kana so kana son alkanzu al-mudassam kuma al-kibrit al-ahmar wal-ambar al-ashhab, kuma ka buɗe wannan taska kuma ka warware to ramzinta, wato ya kasance ka samu pin ko kuma password na shiga cikin wannan taska, to ga kan da za ka yi shi ne ka samu guri mai tsarki ko mai tsafta wanda yake nesa da muryar mutane da kuma motsi da hayaniya, ka yi wani gurin sallah na musamman saboda wannan aiki, ka shimfiɗa turɓaya mai laushi ita ma mai tsafta, ka yi wanka ka sa tufa fari dukkanin sai zama fari ne, ka yi turare sannan sai ka shiga cikin wannan riyaza wannan halwa ɗin, karkaci kuma karkasha duk wani abu wanda ya kasance akwai ruhi ya ko daga mai rai ko kuma shi kansa ma mai rai ɗin ne, kuma abinda ake bukata sai ka yi ƙoƙarin yadda za ka samu wata wanda ya kasance ranar farko a cikin wannan wata juma'a ce, ka shiga wannan halwa ɗin bayan sallar juma'a, kuma ka turare wannan guri da turare mai ƙanshi kamar mai muka faɗa, turare mai ƙanshi kamar ya kasance irin su lubban zakar, irin su jawi, irin su nit, wato nit shi ne irin turaren na tsinke, irin su ambar idan an samu, sannan ka karanta suratul kahfi bayan kowace sallah kafa ɗaya da daddare kuma karanta kafa bakwai, to duk lokacin da kake karatun wannan sura ɗin to sannan za ka saka wannan turaren har sai ka gama wannan adadin, idan daren juma'a ya zo sai ka durƙusa kan gwiwoyinka ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam dubu, ka karanta suratul kahfi ita kuma kafa 40, ka yi sallah raka'a biyu tsakanin kowace kafa biyu, idan karanta kafa kafa biyu sai ka tashi kai sallah raka'a biyu fatiha ce da qul huwallahu uku a kowace raka'a, sannan kai salatin annabi 10, idan ka gama karatun kuma sai kai istighfari ka gode wa Allah subhanahu wataala, ka karanta al-baqiyatus salihat subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kafa ɗari, idan gari ya waye sai kai sallar asuba wato juma'a kenan ta biyu, idan zaka zauna ne sati biyu to da safe sai ka gode wa Allah subhanahu wataala da dukkan irin godiya wacce Allah ta'ala ya ambata a cikin Al-Qur'ani, ina da surori da suka fara budewa da alhamdulillahi, akwai fatiha, akwai suratul fatir, akwai wannan kahfi wacce muke karantawa, akwai suratul al'ami, to waɗannan ayoyin farko ɗin kana iya karanta su, to shine to ka gode wa Allah da waɗannan almahami, to idan ka gama addu'ar taka sai ka tayi sai ka fita kana zikirin Allah har sai ka fita ka bar badalar gari, to sai wani hadimi na wannan sura a siffar saurayi mai ƙanshi zai sallama gare ka, sai ka mayar masa da sallama kai ladabi a tare da shi saboda zai baka wata jaka ne wanda akwai dinare 1000 a ciki, kuma sannan yi maka sharadi daga cikin irin sharadin shine zaka rika ziyartar matattu wato makabarta a kowace juma'a, kuma karka manta fakire da miskini, kuma karka yi sako musamman na zina da wannan abin da aka baka, kuma sannan sai ka gode wa shi wannan hadimi, to idan kai haka to shi hadimin jiki to kai bawan Allah, abinda zan gaya maka shine duk lokacin da ka sake yin wannan karatu ka aikata kamar yadda ka aikata, to a kowane wata za a baka wannan abu da aka saba baka, kenan zai zama kenan kowane watan ba sai ka jira wanda yake farawa da juma'a ba kenan, na farko shine yake farawa da juma'a, to sannan kuma sai ka ce ga kowa to yadda ake juyar da shi shine wato sai ka ce shakarallahu sa'aya wa ghafara lana wa laka wansarif ma'ajuran bi khairin, to wannan shine karshe abin da ya kamata kuma kai sai ka boye wannan sirrin ka ne har ka rika bayyana wa mutane, kana da kuɗi kana da wadata kana wadata karshe ai ga yadda nake samu ka boye sirrin, to wannan shine bi ke